نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن أعوام سكالو دسوارمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهة وآكار ونفرقو أجكوانا شرين دمكي القوالي tun kwana biyu da suka wuce cewa insha Allah za mu fara karatun littafin 40 hadith a wannan kafan mai albarka ta Facebook da kuma Instagram daga nan kuma za a doka kila a sa wasu kafafe na kila ko radio ko television a cikin wannan shirin za mu karanta wannan littafin mai albarka na hadisai 40 kuma kamar yadda ni bayani a kafar Facebook cewa za mu yi wannan karatun ne domin yadda muka ga mutane musamman a wannan kafan sun shagaltu da wasu abubuwa da ba addini ba na dai kenan na biyu da karancin ilimin addini yayi yawa ya ta karancin ilimin addini ya watsu da yawa kowa yana magana da suna addini amma kuma waɗannan abubuwan da ab basics na ƙasa wanda ya kamata a sani mutane sun kaurace musu lokacin da muna yara ƙanana kusan duk wanda na sani mun yi wasa da shi ya san 40 hadith ya san ahlali hamma su wasa kwaikwayo suke quotation daga ahlali domin kana yin karatu haka kai wata manzila sannan ka shiga duk abin da kake so ka shiga to amma yanzu abin ya saba amma yanzu ba haka lamarin yake ba mutane da yawa ba su da ilmi wanda yake shine mafi karanci na addinin musulunci don haka sai muka zabi mu fara karatun wannan littafin na al-arba'una hadith an-nawawiyya wannan hadith wannan littafin na 40 hadith ya kunshi hadisai guda 40 wanda daga baya Ibn Rajab al-Hanbali ya cika takwas wata hadisa 42 ne Ibn Rajab al-Hanbali ya cika takwas suka kama hadisai 50 kuma na daga Jawami'ul Kalim wata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi iya zance sai ya magana kadan sai ya kasance tana da ma'ana da yawa don shi waɗannan hadisan sai aka yi sharhin su akai sharhin su a littafai da yawa cikin su akwai mafi shahara akwai Jami'ul Ulumi wal Hikam na Ibn Rajab akwai sharhin malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Abbad wanda yayi shi a karamin littafi abinda muka fi so ya fi burge mu sune waɗannan mutanen dake biyan mu ya kasance sun haɗa cewa inna hadisan don haka kullun zamu yi hadisi ɗaya ko biyu yadda dama ta samu kuma kamar yadda muka faɗi a cikin wannan shirin ba za mu yi dogon sharhi ga hadisai ba na ɗaya kenan na biyu kuma ba za mu kawo sabanin malamai ba za mu shiga abin da ya shafi lugha ba abinda kawai za mu yi shine fassara ta sama-sama domin mafi yawan waɗanda ke biyan mu waɗanda suka fara ne don ko ba ka taɓa karatu ba ko ina muna fata kawai ma'anar hadisin ta kai ma ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fahimci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka yi aiki da shi wajen gyara aqidarka wajen gyara ibadarka za ka yi aiki da shi wajen gyara mu'amalarka tsakaninka da mutane ba za mu ansa tambayoyi ba na abin da ya shafi yau da kullun duk tambayar da za mu yi sai wata shafi karatun mu don haka daga karatu na gaba wanda ba na yau ba za mu fara ansa tambayoyin da kuka aiko waɗanda suka shafi wannan hadisin muna da wasu platforms wanda muke ansa tambayoyi da suka shafi komai da komai amma dai wannan zai takaitu ga abin da ya shafi wannan littafin na 40 hadith yau insha Allah zan fara daga hadisi na farko kuma mu ji irin tarbiyyar da hadisi na farko yake bamu kuma mu ji irin sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake son ya isa muna cikin abin da zamu yi wajen fassara waɗannan hadisan shine zamu yi amfani da wayewa da hadara ta musulunci me nake nufi zan yi kokarin wajen kalimomi duk da bazan yi dogon sharhi ba duk da bazan shiga sabanin malamai ba amma zan yi kokari in tabbatar da in wata kalima tana dauke da wani abu da ya kunshi wata wayewa ta addinin musulunci sai mu ce to a wannan hadisin malamai suka dauke kaza a wannan ma'anin shi musulunci yana da kaza watan zamu yi karatu ne abin da ya shafi aqida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala abin da ya shafi yau da gobe ka san wani abu cewa a musulunci fa wannan abin yana da asali ga yadda ake amfani da shi don haka zallake ga wata kalima cikin kalmomin hadisin wanda take nuna wani abu na al'adar musulunci wani abu na ɗabi'ar musulunci wani abu na civilization na musulunci sai in yi magana shi a ƙasan hadisin a kowane zama ba za mu ci minti 40 yau za mu fara da hadisi na farko Imam An-Nawawi yace an Amirul Mu'minina Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab an ce an Amirul Mu'minina an karbo daga Amirul Mu'minina kun ga yau muna ji ana cewa Amirul Mu'minina to a matsayin mu na musulmi wai me Amirul Mu'minina ina ya samu asali to irin wannan abun nake so in sharhi kadan kadan sai kasance mutum yana tafe da sanin mene ake tafe a duniyar musulunci menene musulunci ya kunshi da shi an ce Amirul Mu'minina yana nufin sarkin musulmi sanan na farko duk inda ka ji an ce wani sarkin musulmi wanda an ka fara ce sarkin musulmi shine Umar dan Khattab shi aka fara ce sarkin musulmi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai aka nada Abubakar khalifan shi sunan Abubakar ba a ce masa sayyidina Abubakar Amirul Mu'minina abinda aka ce mai khalifatu Rasulillah khalifan manzon Allah to sai da aka nada Umar shi kuma Umar yanzu khalifan Abubakar ne shi kuma an ce za ya kamata a ce mai ya khalifata khalifata Rasulillah sai aka cewa to ya ka ci gaba da haka nan wata ran za a ce mu wani khalifata khalifata kila sai an fadi 100 sai aka ce to bari a dakata nan da kowai zo ma sai a dinga ce mai Amirul Mu'minina don haka yanzu sayyidina Umar Amirul Mu'minina ne sayyidina Uthman Amirul Mu'minina ne sayyidina Ali Amirul Mu'minina ne sayyidina Muawiya Amirul Mu'minina ne duk wanda ya zo baya sayyidina kowa ni shugaba ma Amirul Mu'minina ne inda shugaban musulmi ne daga nan aka samu hasarakunan musulunci na kasar Hausa ana ce musu Amirul Mu'minina daga Amirul Mu'minina Muhammadu Bello Amirul Mu'minina wanda ya biyo shi Atiku har zuwa yanzu sai a ce Amirul Mu'minina to yanzu kaga a matsayin ka na musulmi ka san asalin wannan kalmar da an tambaye ka rawa aka fara ce ma Amirul Mu'minina suka ce Umar bin Khattab aka fara ce ma me yasa domin ka a ce mai khalifa khalifan manzon Allah irin wannan abin yana cikin abin da ke so in saka cikin fahimtar mu ya kasance muna da fahimta ta musulunci addinanci da al'adanci waye Amirul Mu'minina sai ce Abi Hafsin wannan shi ake ce ma kunya da larabci ana ce mai al-kunya a ce baban wani ko maman wani larabawa da yake suna da kunya sunanta al-kunya mu kuma da Hausa wannan kalma ce daban kunya mutum in ya girme ka baka ambata sunan shi sai dai kai mai al-kunya kace baban wani ko maman wani wannan al'ada ce mai kyawu kunya da girmama na gaba cikin abin da muka rasa a babu girmama na gaba to su kuma larabawa saboda al'adar su ta girmama na gaba don haka baka fadi sunan mutum haka gaya sai ai mai kunya ya abawa ne ko yanzu ya baban wani ya maman wani kace ma Abi Hafsin shi ake ma kunya shin wane ne wannan Amirul Mu'minina kuma Abi Hafsin shine Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhu Umar dan Khattab Allah ya kara mai yadda mai matsayi na biyu cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan al'umma gaba daya in ka ce annabinta wanda fi daraja shine sai kuma sayyidina Umar shike da daraja ta biyu yanzu sayyidina Umar ne ya ruwaito muna wannan hadisin daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ne Amirul Mu'minina baban Hafs yake ce muna ga abinda Annabi yace zan gaya muku na dauko muku wani babban sako daga Annabi wani sako ne yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu yace naji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa me yake cewa yana cewa innamal a'malu binniyat hakika dukkan ayyuka ana auna su ne da niyya dukkan ayyuka ana karbar su ne da niyya dukkan ayyuka suna zama na kwarai da niyya wato wannan hadisin yazo ya nuna muna tunda yanzu zamu fara karatu tunda yanzu zamu fara ayyukan ibada duk abin da zamu fara wa yana buƙatar niyya yana buƙatar mu kyautata tsakanin mu da Allah don haka yanzu abu na farko shine niyya niyya ana yin ta ne kafin a fara aiki kafin a fara aiki ake yin niyya don haka yanzu wannan hadisin ya nuna mana cewa innamal a'malu binniyat dukkanin ayyuka suna zama na kwarai ne ana kula da su ne ana karbar su ne da niyya wata niyya ita take sa aikin kai zan na kwarai don haka yanzu zamu yi magana game da niyya wanda yake mutu yake bukata ya sa a musulunci menene niyya niyya ta kasu kashi biyu ya aka ce niyya ta kasu kashi biyu akwai babba akwai karama niyya ta kasu kashi biyu akwai babba akwai karama babba ita ce ikhlasi wata niyya kai aikin ka saboda Allah kuma annabi yana ce maka dukkan ayyuka Allah yana karɓar su ne da niyya wace yana dibin cewa shin Allah kai yi nufi da su ko ba Allah kai yi nufi da su ba wanda lokacin da zaka sallah lokacin da zaka bada zakka lokacin da zaka bada sadaka lokacin da zaka yi wani aiki na ibada shin don wa kake wannan aikin don Allah kake wannan aikin ko don jama'a su yaba lokacin da zaka wani posting a Facebook a Instagram zaka rubuta wani abu wanda yake wata aya ne wani hadisi ne lokacin da zaka yi to kai recording kai wani wa'azi ko wani abu shin zaka yi ne saboda Allah domin kawai a kalmar Allah ta ci gaba ko zaka yi ne ya ce wani malami ne wani na kwarai ne shine annabi ya ce muna dukkan ayyuka ana kula su ne da niyya wato in kai niyyar saboda Allah zaka aiki sannan dai Allah zai baka lada. Wannan abu ya kamata mu fahimta, mu yi matukar fahimta game da wannan hadisin, cewa duk abinda zamu yi, abinda dai Allah yake kula zukatan mu yake dibi don wa muka yi. Daka wanda yazo aka ce wane yazo ya karatun Qur'ani, shi abin da yake bukata ne zai burge mutane a ce kai wane ya iya sauti, Allah baya so. Wani zai zo ya muna karatu a Facebook, wani zai zo ya muna wa'azi za a dauka a sa Sunna TV, saboda me yayi karatu? Yayi karatu ne domin a ce wani malami ne, ashe wani ya iya, wani ya san luga, wani ya san hadisi. Zaka yi wata magana ne, magana zaka yi kaga an yi kuskure a yilafi, zaka yi wa'azi don Allah zaka yi, ko kuma don a ce wani malami ya iya wa'azi, ko wani malami baya da tsoro, ko wani malami kaza, ko don ka fadi a baka wani abu ne. Don haka lokacin da zaka sadaka ka sa a Facebook tsakaninka da Allah, don Allah kai sadaka, ko kuma don a nuna ma ƴan Facebook cewa ga abin da kai, ga kokarin da kai, ga lamuran da kai. Don haka wannan yake nuna mana cewa mu wanke niyyar mu. Mai da yawa da suka yi littafai baya, bayan shi ko tashi sai kawo wannan hadisin ya saka. Ji Imam An-Nawawi ana 40 hadisi ya kawo wannan hadisi. Ayin ka Umar Riyadus Salihin ya kawo wannan hadisin. Ibn Qudama a cikin littafi ne na Umdatul Ahkam ya fara kawo wannan hadisin. Wata malamai suna kawo wannan hadisin domin su ma su ya gaya musu cewa shi don Allah zamu wannan aikin ko ba don Allah zamu yi ba. Don haka mu ji tsoron Allah, komai zamu yi, musamman da dai muke da lada inda Allah wanda muka yi saboda shi. Lokacin da ka doka za ka sharing wani amin wani Facebook, ka tuna cewa in Allah ya tambaya ni alkiyama da wani niyya ne wannan sharing. Lokacin da zaka yi fadi wata magana domin ka burge, ko kai wani posting, ko an kira ka gidan radio ko gidan television zaka fadi, sai ka diba niyyarka shin don wa kai. Ana bada labari Shehu Usman Dan Fodio idan zai fita wajen wa'azi ko jihadi akwai inda yake shiga sai ya tsaya ya kyautata tsakanin da Allah, saboda in kai annabi ya ce innamal a'malu binniyat, sani ayyukan dai da Allah ke kula da su, ayyukan dai da ake bada lada su ne wanda kai su da tsakakkan niyya. Don haka wannan shi tace niyya ta farko, ita ce niyya babba. To akwai abin da ya kamata mu kula yanzu. Idan aiki ne wanda ana samun duniya ciki, sannan kuma ana yi ne don Allah ya zaka yi, wannan babu laifi. Misali jihadi fi sabilillahi, ya anji an yi jihadi fi sabilillahi ana samu ganima. To amma kai don Allah ka tafi jihadi fi sabilillahi amma an samu ganima, babu matsala. Misali an ce wani ka zo ka karantar da mutane, amma in ka karantar da mutane islamiya ga dan abin da za a baka na abinci, sai kasance cewa to zaka je kai amma ba don wannan abincin ba, domin yin fi sabilillahi, domin mutane su fahimci addini. Wale zo kai karatu, misali masu musabaka zo, misali an yi musabaka an gama za a baka kasiya, za a baka mota in kai na dai, to ka je ka kyautata niyyar ka, ka karanta Qur'ani saboda Allah, ya kasance niyyar saboda Allah ne, ba saboda kasiya bane, ba saboda a baka mota ko kujerar hajji bane. Limammai masallatan Juma'a, sai kasance masallatan Juma'a ko Hamzu Salawat irin Saudi Arabia da wasu kasashe ba ana biyan liman, a ce duk ƙarshen wata ana bashi. To sai kasance don Allah zaka bada sallah ba saboda kuɗin ba, ka a zo wata ranka ce to ni wallahi an dade ba biya albashi ba, haka ni azhara ka uku zanyi ko gaba ɗaya ba zanyi ba, to wannan kuskure ne, ba daidai bane. Mu kyautata niyya mu yi saboda Allah, amma in an baka wani abu akan karatun babu matsala. In kai yi wani abu na kana da wata NGO mai taimakon kun jama'a, ka taimaka ma jama'a saboda Allah, sai ka ce to bai dauko hotunan nan in sa a Facebook saboda kila wani ya gani yayi, to babu matsala. To amma akwai matsalar da yada akwai, duk lokacin da kai yi abun da ake saboda Allah, in aka baka ka samu wani abu na duniya, to lada ta ragu. Mutum biyu ne, guda yana karantar da jama'a fi sabilillahi ba a biyan shi, guda kuma yana karanta suwa fi sabilillahi shi ma amma ana biyan shi, lada su ba daya bace. Limammai biyu ne, aka samu liman guda yana bada sallah fi sabilillahi saboda Allah, eh kun babu mai bashi ko sisi, shi kuma liman daya yana karanta suwa saboda Allah amma ana biya ne, lada su ba daya bace. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane suka tahi jihadi suka samu ganima sun tahi da biyu bisa uku na ladar su? Lokacin da aka je jihadi fi sabilillahi, don doka kalmar Allah aka je jihadi, sai kasance kun dawo ba ku samu komai ba, to kuna cikakken lada. Idan kuka je kuka samu ganima, kuka samu kuɗi, kuka samu waye, to annabi ya ce to biyu bisa uku na ladar sun tafi to a nan duniya. Don haka yana da kyau duk abin da zamu yi mu kyautata niyya, ya kasance mun yi ibada ne saboda Allah, ba a yi saboda kowa sai saboda Allah. Wannan shi ya kamata mu fahimta a wannan hadisi na ɗaya kenan. Na biyu akwai niyya karama, mun ce niyya babba shine tsakaninka da Allah, duk abin da zakai ka diba Allah yana son wannan, Allah ya yarda in yi wannan, Allah zai ballada wannan, saboda shi dai zan yi sadaka ce zan yi. Shin zan yi sadaka ne domin a ce wani mai kuɗi ne, zan yi karatu ne, zan yi wa'azi ne, zan wa wani gyara ne, don ya ce wani mai kokari ne, wani mai ilimi ne, wani yayi min gyara, wani yana so na a'a, ko kuma Allah ka diba wannan aikin Allah yana so ne, don haka dan shi kawai zan yi. In aka hada Allah da wani fa babu wala da aiki. Wanda ke da matsala ta gaba, idan ka fara abu saboda Allah ka fara, sai shedan yazo ya shiga, to ya za a yi? Sai malamai suka ce kamar mutune ya fara sallah saboda Allah, Allahu akbar yana sallah, sai ya ji surki ne yazo, sai ya kara gyara murya, ko ya ji mai gida ne yazo, sai ya kara gyara murya, ko ya ga jama'a yazo, sai ya kara gyara murya. To malamai sun ce in yayi kokari ya gane cewa kai matsala fa ce, sai ya dinguje wannan abin, ya koma daidai, to alhamdulillah sallah tai tayi az in wani duk abin da yake yayi. Haka in karatun Qur'ani ne yayi. Amma in yace a'a, lokacin da ya ji sai ya kasa har ya gama sallah, yana kyautatawa, yana assalamu alaikum wa rahmatullah, saboda mai gida ne yaga ya iya, ko suruki ne yaga ya iya, ko wani aboki ne yaga ya iya, to sallah ta baci. Haka in kana aiki saboda Allah, ya kafaro ku aiki kai, ka dauko sadaka zaka ba mutane, kawai ka hito zaka ba wani, sai kaga wani wanda mutanen da za su yaba maka, sai ka dan nuna cewa saboda su, sai ka dan bai, sai ka ji ka ya shi dan yayi ma illa ba, sai ka ci gaba da bada abin kai ta batun su ba, saboda Allah sadaka ka tayi. Amma in daga nan ka ci gaba saboda su, to la aikin ka ya lalace. Don haka niyya tana da muhimmanci. Wasu malamai sun ce aiki ne wanda sashi ne farko ne bai haduwa da ƙarshe ne. Misali karatun Qur'ani, ka dauko kawai kana muraji a cikin masallaci, ka karanta aya 50 saboda Allah, kawai ko da ka diba sai wani surukin ka ya shigo, sai wani mai gidan ka ya shigo, sai wani abokin ka ya shigo, sai ka ƙara kyautata niyya kai wasu aya 50. To sai suka ce wannan aya 50 na baya sun lalace, na farko akwai su. Saboda me? Saboda karatun Qur'ani ana kana ya tsaya aya 50 din, watan farko ne bai da alaka da ƙarshe ne, ba dole bane sai kai aya 100 din. Sabanin sallah ita farkon ta da ƙarshen ta yake abin nan, baka dauko sallah azhar kai ka'aju ka bari haka nan. Don haka in kana sallah azhar kai ka'aju saboda Allah, sannan wani ya shigo ka dibe shi, kai wasu raka'aju saboda shi, to duk sallah ta lalace. Amma in ka fara riya, ka fara yi saboda shi, sai kuma ka fahimci cewa ba daidai bane, ka bari, to wannan kuma sallar ka tayi babu komai, ka samu ladan ma kokarin yaki da shedan. Sai annabi ya ce innamal a'malu binniyat, ya ku jama'a ku sani, dukkanin ayyuka ana auna su ne, dukkanin ayyuka suna zama na kware ne, dukkanin ayyuka Allah na karɓar su ne da niyya. Allah yana diba niyyar mutum, don shi mutum ɗaya da mutum ɗaya su yi sallah, ka faɗa da ka faɗa ta ɗaya ta fi ta ɗaya nesa ba kusa ba, saboda ya fi shi, saboda Allah ya fi shi kyautatawa, ya fi shi niyyar kwarai. Sai annabi ya ce wa innama li kullin mu'min ma nawa, kuma kowane mutum da kuka gani abin da ya niyya shi za a bashi, abin da ya niyya shi ya tabbatar mai. Don haka in ka zo gaban jama'a, don shi wasu ranar lahira za su zo da ayyuka, sai Allah ya ce ku je inda wanda kuka yi saboda su ba ku lada. Wannan shi ashe duk abin da yake NGO yake ciki don a taimaka ma marayu, NGO yake ciki domin a taimaka ma zawarawa, NGO yake ciki domin a taimaka ma talakawa. Mai kuɗi ne kullun taimaka ma talakawa yake, mai wa'azi ne kullun wa'azi yake, koyarwa yake, ashe amma saboda Allah ɗaya yake iya yi. To amma ga yanan fa duniya duk tabi ana sa shi, a nuno shi a wannan TV, a yi share a wannan Facebook account, a yi kaza a yi kaza kaza, in ya je inda Allah, Allah zai ba shi lada cikakka. Shi kuma wannan ashe ko da yake yi don jama'a su gani ne. Don haka in jama'a ya ga mutane suna yi ya baya yi, in ya ga jama'a bai ga jama'a ba baya yi, ranar lahira zai zo shi ma ya yi aiki ya ruɗu, sai Allah ya ce ka je inda waɗanda ka yi saboda su ba ka lada, sun watse su ma kowa ta kai ne ya kai. Don haka mu ji tsoron Allah, komai za mu yi mu yi saboda Allah. To amma mutum ne sai ya yi aiki saboda Allah, mutum ne yake raba sadaka saboda Allah, yake karatu saboda Allah, daga baya wani ka wani muryar ka tana da dadi in kana karatun Qur'ani, wani ka iya wa'azi, wani ka iya koyarwa, wani Allah ya saka ma da alkhairi duk gari ya bunka akai duke ka kana nan kana raba tafi sabila sai ya ji dadi. To wani akwai matsala bayan aiki ya kare? A'a, aka tambaye annabi aka ce mutu yake abu saboda Allah, kuma sai jama'a su yabai. Sai annabi ya ce tilka ajilu bushral mu'min, wannan busharar mu'mini ce ta lahira, Allah ya gaggauto mai wani abu ciki, an bashi wani soman tabi ne ya taba. Don haka yanzu mu kula da niyya, duk abin da zamu yi mu yi saboda Allah. In mun fara muna cikin yi, shedan ya zo, mu yi kokari mu yake shi, mu ci gaba da aikin mu, yana nan. In muka ci gaba da yi saboda wasu, babu aikin. In muka fara aikin tun daga farko saboda wasu, to babu shi. Sai mun jaddada niyya, mun yi shi saboda Allah. Idan mun kai saboda Allah, mutane suka yabe mu ba saboda shi muka yi ba, muka ji daɗi domin an yabe mu, to alhamdulillah babu matsala. Shi ma annabi ya ce lada ce aka bamu. Idan muka yi saboda Allah, muka samu wani abin duniya, aikin wanda ya yi saboda Allah bai samu komai ba.
sai annabi sai yace ku yace sai ba mu misali a jumlolin gaba sai annabi yace fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi duk wanda ya hijira daga Makka zuwa Madina saboda Allah da manzon Allah ya hijira saboda Allah kuma ya je inda manzon Allah to hijira ce tana nan ga Allah da manzon Allah wacin da aka tashi daga Makka zuwa Madina za a yi hijira daka mutane da yawa wato Makka an hana abinda a hijira dama shine kana wani gari da aka hana ka bautar Allah sanda annabi na Makka an hana shi bautar Allah ba su iya sallah a hili ba su iya bauta ma Allah a hili kullun tsangoma su ake sai suka ci to bari mu ban Makka mu koma Madina inda za a bari mu yi bauta saboda Allah wannan shi ake cewa hijira kuma har yanzu akwai hijira in kana wani gari da ba a bari kai addini ana takura maka to yana halatta ka ko ka bar wannan garin ka koma wani gari inda zaka ibadarka saboda Allah amma wannan shi ake mai hijira sai annabi ya ce to duk wanda yayi wannan hijira saboda Allah ya ban Makka ya komo Madina saboda Allah lada ce suna nan ga Allah da manzon shi sai annabi sai ya ce wa man kana hijratu li dunya yusibuha duk wanda ya san ce yayi hijira daga Makka zuwa Madina so ya samu kostomomi ne ne duk sun koma Madina wato hukumin musulunci ya ta sai da kaya duk masu saye musulmi ne sai aka ce yanzu masu sayen kayan nan sun koma Madina sai ce ni ma bari in koma Madina in yi hijira kaga mil 500 ne daga Makka zuwa Madina ya bi su ko kilomita 500 ne daga Makka zuwa Madina yayi wannan kilomita 500 yayi wahala ya sha rana amma bai da lada saboda shi ba saboda Allah ya ce a yi hijira ba saboda annabi na Madina ba don shi ya tafi ba shi ya tafi ne kawai domin ya samu kostomomi ne shine annabi ya ce wa man kana hijratu li dini duk wanda ya zan hijira ce saboda wani abin duniya ne yake so ya samu a wimra atin yankihuha ko don wata mata ne da yake so ya aura yana nan Makka akwai wanda yake so yana so ya aure ta sai ya ji an ce ai da ita da yan gidansu duk sun hijira sun koma Madina sai ce ni ma bai hijira in bi ta in koma Madina tunda ba ta nan sai annabi ya ce fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi hijira ce tana nan ga abin da ya hijira wata shi ba saboda Allah ya hijira ba don haka baya da ladar saboda Allah shi yana da zunubi domin yayi aikin da ya kamata ai saboda Allah ya dauke shi yayi shi saboda wani Allah akwai wani hadisi da aka rawaito kuma yazo da isnadi ingantacce cewa akwai wani mutum da ake cewa Muhajiru Ummi Qais wato wani mutum ne a Makka yana tare da musulmi sai yana da cin wata mata ana ce mata Ummu Qais kawai sai Ummu Qais sai ta hijira ta koma Madina ita hijira ta koma Madina sai ce to shi kuma yake Makka shi ma sai ya hijira ya bi Ummu Qais ita ya koma Madina da ya koma Madina sai kasance hijira ta ba kamar da sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman sayyidina Ali sayyidina Talha sayyidina Sa'ad sayyidina Abraham bin Auf ga sunan da yawa sayyidina Zubair duk suka hijira saboda Allah suka ban Makka zuwa Madina shi saboda Ummu Qais ne sai hijira ce aka ji tana nan ta tabbata ga Ummu Qais ana ce mai muhajiru Ummu Qais amma bai inganta cewa saboda shi annabi yayi magana wannan hadisin ba wato annabi ba saboda shi yayi wannan hadisin ba amma annabi ya faɗi wannan hadisin ne saboda kowa da kowa ya san cewa duk abin da akai saboda Allah kai shi saboda wani ana zuwa a saurari karatu saboda Allah kai ka fara saurari domin kaga kuskuren mallamin nan sai mun gani mallamin ya iya nahawu sai mun gani mallamin ya iya balaga sai mun gani wannan mallamin ya san ilmin hadisi sai mun gani mallamin ya san waye mutane suna kallon karatu suna saurari suna samun lada kai kuma kana nan kana kallo kana dokan makan kan zunubi don haka wannan ita ce niyya da wannan hadisi yake koyar da mu babban niyya ita ce yi saboda Allah don sai annabi ya kawo misalin ta akwai niyya ta biyu karama da niyyar magana ita ce niyya dake bambantawa tsakanin aikin ibada da aikin al'ada yanzu misali in ka zo zaka yi wanka don ka ji ruwan sanyi me gaji sanyi me bambancin wannan wankan da wankan janaba shine niyya ita wannan niyyar cikin zuciya ake kudurta ta in ka san cewa ina da janaba ina so in yi wankan jaraba ka shiga yauce ka fara wanka ka shiga toilet ka fara wanka to shi an niyya ba sai ka ce na wai tunayi niyya guslul janabati wankan janaba ba sai kai wannan ba ba gabaki ake fadin niyya ba niyya cikin zuciya rashin annabi bai taba gaya muna ga niyyar da zamu karanta in zamu yi sallah ba wasu in za su yi sallah sai ka ji sun fara cewa na waitu wa wannan ita ce babban niyya babban niyya shine kai saboda Allah sai muna magana karaman niyya ne dama karaman niyya shine abin da ke bambanci tsakanin sallar azhar da al'asar in ka kabbarta ka san azhar za kai kawai shine niyya ka sallar asar za kai kawai shi ake nufi da niyya wata niyya shine cikin zuciyarka ka kudota ba a cewa nayi niyyar sallar azhar raka'a ba a haka nan an ce wani ya je zai sallah an ba shi niyya ana ce mai liman kiruwa da zai sallah abin da yake cewa nayi niyyar sallar azhar raka'a hudu bayan liman kiruwa sai ya ce Allahu akbar sai ga ya shigo birni ko da diba baliman kiro bane ya shi sai ya ta tunani ya zai shiga yi sallar nan ya zai har liman sai ya ga liman zai rukuyi sai ya ce na yi niyyar sallar azhar raka'a hudu bayan liman kiruwa ko gida da shi muka sallah Allahu akbar wata tunda ba sai sunan wannan liman ba shi ma liman kiruwa ne to baka bukatar sai ka fadi niyya wannan mutum ne kuka kamar yayi abin ban dariya na yi niyyar sallar azhar raka'a hudu bayan liman kiruwa da shi da wanda ya ce na waitu salati kaza kaza shi ma duk ɗaya ne shi ma babu wanda annabi ya koya babu inda annabi ya koya cewa sai ka ce na waitu kaza kai abin nan kawai niyya ta bambance maka tsakanin yanzu mutum ne ya tashi yana da janaba sai yammanci yana da janaba kawai sai ya yi wanka ne ya shiga ya fita office sai da kai office sai tun yana da janaba dole sai ya sake wanka saboda wancan bai yi niyya ba bai san wankan me ya za wankan jin dadi kawai yayi ya wanke jiki ne ya tafi ya tai don haka kawai mutum kawai sai ya tso kabbarta bai san lokacin azhar yayi ba kawai sai ya kabbata sallah ina fila raka'a hudu sai ya gama sai aka ce bai lokacin azhar yayi bai cewa azhar ce saboda bai yi niyya ba dole cikin zuciya ce sai ya kudurta azhar zai yi dama abinda ka san kudurta azhar zaka yi shine kawai kai alwala ka san lokacin azhar ya zo kai don shi wani ya tambaye Sheikh Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam ya bada labarin wani mutum ya ce wani mutum ya tambaye wani mallami ya ce malam ina da janaba ya kamata ka saurari wannan kissar da kyau ka fahimci menene niyya ya ce malam ina da janaba sai ni nemi ruwa ban samu ba sai ni je gulbi ni tufe na ni yi wanka sai da ni fito sai ni tuna ban yi niyya ba shin akwai sallata akwai wanka na sai malam ya ce babu wankanka sai malam ya ce babu wankanka saboda me ya ce saboda mahaukaci kake ya ce in ba mahaukaci ba mi an niyya ai da ka san kana da janaba kan nuhaci gulbi ka yi wanka wannan shi an niyya kamar da Sheikh Abubakar Gumi yake cewa niyya ita ce kai aiki da gangan sallar azhar ce eh dama ita ne zo masallaci in yi da ka kabbarta shi kenan kai niyya don kan mutum ya tsaya ba mutum bai tsaya wai sai ya karanta wani abu koda cikin zuciya ce ta koda lafazin baki ne bai yi ba wanda zai ce makaraman niyya wanda ke bambantawa tsakanin aikin ibada da aikin al'ada wanda ke bambantawa tsakanin sadaka da kyauta wanda ke bambantawa tsakanin sallar azhar da sallar asar in ka zo kai raka'a hudu kai raka'a biyu sai da ka gama sai ka tuno ashe ana biyar ka sallar asuba to bata yi ba saboda biyu da kai kai su ne a matsayin nafila ba kai niyyar ranka sallah asuba ba don haka yanzu mun gama da wannan hadisin mun san cewa niyya ta kasu kashi biyu akwai babban niyya ita ce kai saboda Allah ka kyautata wannan cikin zuciya take wannan tsakaninka da Allah ne akwai niyya karama wanda ita ma cikin zuciya take amma ita kuma ga ayyuka ne ka san cewa wannan azhar ce zanyi wannan la'asar ne wannan wankan janaba ne zanyi wannan wankan haila ne zanyi wannan wankan nifasi ne zanyi wannan wanka ne kawai na juma'a zanyi wannan wankan jin dadi ne zanyi to kowanne yana bukatar ka san mene zaka yi ka san da gangan kai wannan sadaka ne bai fi sabilillahi wannan kuma donation ne ba fatin mu don an ci a bani kwangila kaga wannan ba sadaka fi sabilillahi bane wannan wani ne ni taimaka ma cikin mu yayi kamfe mu yayi lokacin siyasa don shi ni taimaka ma kaga ba sadaka kai ba ka biya shi jingatai ne na wahalar kamfe da yayi muku a baya don kana azumi yayi kakkar rudu da cewa wai ka ba wani buhun shinkafa ka wani yaranka ne na siyasa eh don ni ka ba su dan Fatim mu suka yi to kaga ranar lahira an kaga ana ba wani suka rubu mun shinkafa lada sai a ce kaje inda yaranka na siyasa ko kaje a ce kaje inda woman leader ko kaje inda chairman na party kace ya baka saboda party kai amma saboda Allah kai ba ruwanka Fatim ku daya da shi ba Fatim ku daya da shi ba yaran ku daya yana bukata Allah ya ce a bashi zan doka ya bashi to irin wannan ake samu lada inda Allah sai kun haka hadisin ya kare don haka muna fata kowa ya rubuta wannan hadisin kafin mu zo na biyu an amirul mu'minina mun fadi meye amirul mu'minina sarkin musulmi mun fadi wa aka fara ce mu sarkin musulmi kuma me yasa abi hafsin mun ce sha ce mu alkunya ya kamata kowa ya samu alkunya a ce baban wane maman wane wanda ya girma kaga yakubu jafar ya ce mai abu ramla baya da aure baya da mata mana ce mai abu ramla to haka ba dole sai kana da da ba ku wanda bai haihu ba na aisha ba taba haihuwa ba amana ce mata ummi abdullahi zamu zo mu iske hadisin ta mama abdullahi saboda abdullahi bin zubair dan nana asma'u sannan mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuka ana auna su ne da niyya ayyuka ana bada ladar su ne da niyya ayyuka ana kula da su ne da niyya muka ce niyya ta kasu kashi biyu akwai babban niyya wanda yi saboda Allah wannan tsakaninka da Allah yake cikin zuciya ne Allah ya san saboda shi kai akwai karaman niyya in zaka ibada wanda ke bambancewa tsakanin aikin al'ada da aikin ibada mai bambancin wanka na jin dadi na kai shillalo cikin ruwa da kuma wankan janaba niyya me bambanci tsakanin sallar nafila da sallar farilla da ake raka'a biyu shine niyya. In ka zo masallaci ka kabbata kai raka'a al-fajr, ka san wannan raka'a al-fajr shi ɗayan bambancin ta, in ka tashi da asuba ka san wannan asuba ce, wata niyyar ka kai niyyar sallar asuba ne wannan, wannan kuma kai niyyar raka'a al-fajr. Mutum ne zai tashi cikin gida ne bai samu sallar asuba ba zai yi, ya raka'a biyu raka'a al-fajr, ya koma raka'a biyu sallar asuba, duk raka'a biyu biyu ne, amma ta farko din ta isa ya bata isa ba, saboda me? Saboda yayi niyyar raka'a al-fajr bai niyyar yin sallah ba, sallar asuba ba, ta farilla ba. Sai Imam Nawawi sai ce rawahu Imam al-Muhaddithina, wannan suka rawaito wannan hadisin shugaban masu rawaito hadisi guda biyu. Yanzu Imam Nawawi ke magana, duk inda ka ga hadisin manzon Allah akwai mutum biyu da su ne shugaban masu rawaito su, yau akwai masu suka ga hadisin Bukhari da Muslim su ce Bukhari kaza kaza kaza, ashe rashin karatu ne tun daga farko. Inda ka ga ana rawaito hadisi daga manzon Allah shugaban su gaba daya mutane guda biyu ne, na farkon su shine Abu Abdullahi, kun ga shi ma kunya, baban Abdullahi al-kunya, yana da kyau kowa ya samu al-kunya. Imam Bukhari akwai sabani ya taba aure ko bai taba aure ba, shi ne da Abdullahi ko bai da Abdullahi ya taba aure ma ko bai taba aure ba, tsakanin ne na malamai ba a taba ruwaita komai na tarihin aure ne ba. Akwai wani abu da aka rutuwa aka ce an kai mai wani abu aka ce a ba dane kawai shine, wato wani irin dane riwaya ta inganta ko bata inganta ba, mafi yawan malamai sun tabe ma da bai ma yi aure ba, amma yana da kunya Abu Abdullahi. Don haka ya kamata kowane mu ya samu kunyar da ake ce mai, yan wani ba na ya girme ka ko wani wanka a gida, mai kun ga ce mai dahiru su ce mai baban wani, a dan girmama haka musulunci na so. Kun ga ladabi na zamantakewa har yanzu dai cikin hadisin. Sunan shi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Barjizba al-Bukhari, sunane Muhammad bin Ismail. Bukhari nan da muke cewa sunane ashe Muhammad bin Ismail, don haka in aka tashi ka cici ka ce mi sunan Imam al-Bukhari, kullum muna gana cewa rawahu al-Bukhari, sai ka ce sunan shi Muhammad bin Ismail, ashe yana da suna al-Bukhari, nisba ce da garin su a Bukhara wanda yake cikin Kazakhstan yanzu, sai a ce Bukhara. Don haka sunane Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Barjizba al-Bukhari al-Ju'fi wa Abul Hussein, da baban Hussein sunan shi Muslim bin al-Hajjaj. Kaga Muslim shi ma yana da kunya, sunan shi Abul Hussein, baban Husaini. Don haka al'ada ce ta Larabawa wanda musulunci ya karba mai kyau ya kasance a ce baban wani ko mama wani, su yi kokari su yi ta abin kwarai ne. Sunan shi Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi. Yanzu Bukhari da Muslim suka rawaito, mun san Bukhari ba suna bane, amma yana halatta a sa mutane Bukhari, yana halatta a sa mutane Bukhari ko da ba suna bane, yanzu ya koma suna. Kame da Abubakar shi ma kunya ce baban Bakar, suna sayyidina Abubakar Abdullahi bin Uthman, haka suna ne, amma Abubakar ya shahara har yanzu ana sa mutane suna Abubakar. Don haka da an ce sunan da Bukhari, sunan da Bukhari babu matsala, amma dai an ce maka Bukhari mai abokai suka ce Bukhari ba fa suna bane. Sunan shi mai Muhammad ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Barjizba al-Bukhari al-Ju'fi. Shi kuma Abul Hussein sunan shi, shi kuma Muslim sunan shi kunya shi Abul Hussein, Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Sai yace fi sahihaihi ma ga ingantattun littafan alladaini huma asaqul kutubil musannafa, wanda wa'annan littafan guda biyu sune mafi ingancin littafan da duk aka rubuta. Duk littafin in rubuta shi aka yi bai kai Bukhari ba, in aka ce wannan littafin Bukhari ne shine mafi ingancin littafi. Don haka in wani ya rubuta littafi yana suka Bukhari, abin da zai ce to aka yi littafin ka bai kai Bukhari ba, Bukhari shine mafi ingancin littafin da aka rubuta. Don haka sai dai Bukhari inda ya rubuta littafi, inda cikin littafin Bukhari akwai sukan littafin kada kowa ya yarda, amma cikin littafin ka akwai sukan Bukhari wannan bata yi ba, domin sune alladaini huma asahul kutubil musannafa. Duk littafin da rubuta shi aka yi ba Qur'ani bane, wani ya rubuta shi, babu wanda ya kai sahihul Bukhari da sahih Muslim. Wannan duk mallamai na ahlus sunna, wannan shine fahimta tusa da aka wuta Bukhari har zuwa yanzu. Duk wani mallami da abisa hanya ta kwarai mi kakka, abinda ya yarda da ita shine Bukhari yafi inganci. Duk wanda yazo yana suka Bukhari sai ce to kuma kana karanta wani littafi, wannan fa shi yafi kowanne littafi inganci. Don haka mu fahimci haka, ko da mun ji wasu suna suka da an ce hadisi Bukhari ya rawaito shi ka daga hannunka.